Letter from Mr. President. Dear Dzungu Senate President, request for confirmation of appointment of Chairman, Economic and Financial Crimes Commission EFCC.
Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya karanta wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika mata kenan, da ya bayani cewa majalisar za ta tantance sabon shugaban a zaman majalisar dattawan ne kamar yadda doka ta tanada. Shi Abdulrashid Bawa dan shekaru 40 ne kuma yana daga cikin waɗanda suke aiki a hukumar EFCC tun shekara 2005. Yaya kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ke kallon wannan nadin? Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Transparency International Reshen Nigeria.
Mu dai muna fatan dai cewa wannan nadi da aka yi masa nadi ne wanda ake an tsaya an yi nazari akan yanda za a taimaka a yaki cin hanci da rashawa. A baya akwai surutai da aka yi ta yi akan shi, muna fatan cewa waɗannan zargi-zargin da ake yi akansa ba gaskiya bane, kuma muna fatan cewa zai fito yayi aiki tsakaninsa da Allah.
Shi ma tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalun yayi tsokaci akan wannan nadin.
Yana da kyau, amma dole ne ya dora da mara, domin aiki ne tunjin zai yi kuma zai fuskance masaloli ne sosai. A matsayin shi na matashi, dole kuma ya hada da tuntuba da karba shawara ga manya wanda sun yi aiki a wannan wurin domin su taimake shi. In ba haka ba, ba wurin ne da zai same shi da sauki.
Su ma matasa ba a bar su a baya ba, domin ɗaya cikinsu Umar Muhammad Gombe ya bayyana ra'ayinsa a game da nadin.
Kawo matashi a irin wannan matsayi abu ne da yake nuna cewa lalle wannan muradi na shugaban kasa na yaki da cin hanci da rashawa zai samu nasara. Saboda idan kika kalli hukumar tun daga lokacin da aka kafa ta a shekara ta 2005 a lokacin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo, zamu ga cewa duk shugabannin da suka riki hukumar bayan shi Malam Nuhu Ribadu dattawa ne wanda sun haura shekaru 50. To amma baya ake ci tun saukan Malam Nuhu Ribadu a wannan hukuma har zuwa yau.
Idan majalisar dattawa ta tantance Abdulrashid Bawa zai karbi ragamar daga hannun Muhammad Umar wanda ya rikon hukumar tun watan Yuli na bara da aka dakatar da Ibrahim Magu kan zargin almundahana. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.